بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Litinin bakwai ga watan Jumada Thani Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 7 ga watan April shekara ta 2014 A ci gaba da karatun littafin Tariqul Janna fi takhrij ahadith al-Bughya na Abu Abdurrahman Dosowi Ismail bin Akibo Ahmad Jibril Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna karkashin babin da ke bayani akan kwadaitarwa akan aure malai yace qala al-musannif rahimahullah marubucin littafin Bughya Allah ya ji kanshi yace وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزان الله سيرا دامينشن الله استبتا أغريش يأتي الدنيا متاؤن دنيا وجنجن داديني وخير متائها ما في الخير جن دادن دنيا المرأة الصالحة شيني متي يسامم ما تتقوري وانا حديثي Mala ya fidda shi a lamba na 88 kuma shine hadisi na 88 cikin jerin giyan hadisan littafin Bughya rawahu imamu muslim al-imam muslim ne ya ruwaito wannan hadisi kenan duk macen da ba ta kware ba to fitina ce a rayuwar duniya din namijin da ya aure bai dace da mata ta kware ba to gaba ɗaya yana cikin bala'i a duniya ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa dole ne ya mace ta kokarin zama mutuniyar kirki mai nagartan hali yanda kowa zai yaba mata to sai ta dace da wannan khairiya din kun gano wannan da kyau ko yanzu duk abin da mutum zai samu a duniyan nan dukiya ne mulki ne daukaka ne inda za ka kalli wannan ba ce wani alheri ne mai daukaka ko ba irin ya samu matan kirki kuma annabi ya riga ya faɗi sufofinta wanda za mu zo can gaba malam zai kawo mana cikamakin wannan hadisi to duk macen da bata cika waɗannan sharuɗa ba to bala'i ce a duniya ba alkhairi bane ina fatan mun gano wannan da kyau wannan hadisi malam Akibo yace hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim al-imam muslim ne fitar da shi a lamba na 1467 fin nikah al-tafin da ke bayani kan aure babu istihbabi nikah al-bikr babin da ke bayani akan an so in mutun zai yi aure to ya auri budurwa ce min hadisi abdullahi ibn amr radiyallahu anhu marfu'an a hadisin da Abdullah dan Amr ya ruwaito daga annabi qala al-musannif rahimahullah marubucin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace tun kahul mar'atu limaliha akan auri mace don kudinta Ma'ana annabi yana bada labarin abin da ke sa mutane ne yin aure. Akwai mutanen da don kudin mace kawai suke aurenta. Domin kila dan ya riba ci wannan kudin nata. Wani kuma yana auren mace ne don kudinta ba dan shi ya samu komi ba. Nan dai an tashi magana a ce shine mijin hajiya wanci. Kun gano wannan da kyau ko? to akwai wanda su suna yin aure saboda wannan ne wa jamaliha akwai wadanda suke aure dan wacce suke aure din mai kyau ne dan yace ya aure kyakkyawan mace wa hasabiha akwai wanda yake aure domin dangin matan iyayen ta manyan mutane ne ko sarakuna ne ma mai yiwa ko kuma manya-manyan ma'aikata ne masu daraja ne cikin al'umma ta fito gidan malanta ne wadini ha ko wanda suke yin aure za su auri mace dan kawai ita mai addini ce tana da ruko da addini da kyau sai annabi ya ce fa alayka bi zati din to cikin waɗannan abubuwan da mutane suke gogoriyan yin aure akan shi sai annabi yana da shawara kuma ya bada umarni karkashin shawaran cewa in zaka yi aure to ka auri ma'abuciya addini taribat ya daka in ka auri mace wanda ba mai addini ba don kudinta ko don kyanta ko don danginta annabi yace sai ka shige takeici saboda dukiya da nasaba da kyau waɗannan rukunan kawo takeici ne kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa duk wanda yake son yayi nasara yake son ya samu daukaka to ya nemi wacce mace ce mai addini mai dabi'a na kwarai to ita ce kadai zai aura ya samu natsuwa ya samu daukaka Allah ya yarda da shi Allah ya sa mu dace wannan hadisi na 89 kenan cikin jerin giyan hadisan littafin buguya رواه البخاري ومسلم الإمام البخاري لمسلم نسك رويت وانا حديث قلت ما لا أكيبو يشي حديث صحيح وانا حديث نينغنتشي أخرجه البخاري الإمام البخاري يفتد وانا حديث ألم بان الدبو بيد تسعين في النكاح التافن لكي بياني أكن أوري باب الأكفاء في الدين باب دكي بياني أكان أنا دوب كفئي أو جان الديني إن كي متنمي الديني كو تو جيكا نيمو كفئي إن كمي الديني كأورا دي إن دكا دونيا يسا تسا متى قباكو إن كان أحركا الديني كبتبا تنتا إن باكا بزي كاسا مسألة إذا كما إر دونيا تو أبري إرنت إن دونيا سأوريتا suje can su kare duniyancin su su mutu su hada da abin da suka aikata ina fatan mun gano wannan da kyau amma mutum mai addini mai mutunci to in yana neman zaman lafiya ya dare da duk wacce ba irin shi ba Allah ya sa mu dace al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1466 fin nikahi aidan alittafin da ke bayani kan aure babu istihbab nikahi zati din karkashin babin da ke kwadaitarwa akan duk wanda zai aure to ya aure ma'abuciya addini min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu marfu'an wannan hadisi ya zo a ruwayan abu huraira daga annabi kenan kun ga yanda annabi yake ta magana in mutun zai aure to ya je binciki mai addini wanda in tana da addini ko kuma ita mai dabi'a ne na kwarai to addinin nan zai saita ta wajen ta inganta rayuwar kanta ta inganta rayuwanka da duk wanda yake da alaka da kai amma in ta rasa ɗaya daga ciki ko to duk wani abin da kake tunanin za ta kiyaye ba sai ka gana kasa saboda ba ta da alaka da Allah sannan ba ta da kyawun dabi'u masu kyau da Allah madaukin sarki yace ya annabi yace Allah ya aiko shi domin ya cika waɗannan kyawun dabi'u Allah shi kyauta qala al-musannif rahimahullah marubucin wannan littafi Allah madaukin sarki ya ji kanshi yace an abi ayyub radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala abu ayyub yace annabi yace arba'un min sunanil mursalin abu hudu suna daga cikin sunnonin manzanni al haya'u kunya wa ta'atturu da sa tarare wasiwaku da yin asuwaki wan nikahu da kuma aure wannan hadisi na 90 kenan rawahu Tirmidhi wa Ahmad qultu mala akibo yace hadisun dha'ifun wannan hadisi ne mai rauni akhrajahu Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ne fitar da shi a lamba na 1080 fi nikahi al-littafin dake bayani kan aure babu ma jaa fi fadl at-tazwij wal hasu alayhi a karkashin babin dake bayanin falalan aure da kuma kwadaitarwa kan yin auren Ahmad ya fitar da wannan hadisin a lamba na 23628 min tariqil Hajjaj ibn Arta arwayan Hajjaj dan Arta an makahulin shi kuma yace daga malam makahul an abi thimalin daga abu thimal an abi ayyub al ansari marfu'an daga abu ayyub al ansari shi ma daga annabi wa abu shimal haza majhulun male yace shi wannan abu shimal mutun ne wanda yake majhuli ya daga cikin abu guda biyar da malume ke kawowa wanda suke bata adala na rawi na farko ko dai zama kafiri ko ya zama makareci ko ya zama fasiki ko ya zama dan bid'a ko kuma ya zama majahuli kuna fahimtar wannan da kyau ko idan majahuli wanda ba a san shi ba kwata-kwata yazo kenan wannan yanzu jahalatul hal ne ba san halin shi ba an ce waye Abu Shimal to waye shi kada suna ma ba san shi ba to ba karban ruwaya a irin wannan kwata-kwata male yace la yu'rafu min ismihi wala yu'rafu illa fi hadha alhadith ma wanda ya san sunan shi an ce baban Shimal baban hagu to waye shi male yace kuma ba taba jin shi a hadisi ba sai a cin wannan hadisin kwata-kwata wa fihi aidan an anatul hajjaj male yace a cikin hadisin akwai an ana na hajjaj lakin dhakara shaykhun Nasiruddin al-Albani sayyid al-shaykh Nasiruddin al-Albani rahimahullah ya ambaci annahu sarraha bitahdisi inda al-muhamili a cikin littafin al-amali na al-imam al-muhamili albani yace shi hajjaj ya fito kai tsaye ya kawo yace haddasana kama fir irwa kama yanda yazo cikin irwaul galil a juz'i na farko lamba na 166 wal hadis kada rawahu Muhammad ibn Yazid al-Wasiti male ce wannan hadisi Muhammad dan Yazid al-Wasiti ya ruwaito shi an Husaym male ce daga Husaym wa Yazid ibn Harun an al-Hajjaj ruwayan ta kare daga Hajjaj an makahulin an Abi Ayyuba munqati'a to ita wannan ruwayan daga Abu Ayyuba ruwaya ce akwai inqita'i a cikin ta ababe guda biyar da ke shiga cikin isnadi su bata shi akwai inqita'i akwai i'dali akwai tadlisi akwai irsali akwai me akwai me saura da akwai daya shine na farkon kun gano wannan shine samu me ta'aliq shine shafe daga farkon isnadi rawi daya ko duka mu'dal kuma a goce mutum biya tsakiya jarar da juna shi kuma inqita'i a goce mutum daya a tsakiyar isnadi irsali kuma a goce sahabi ko ku a ce tabi'i ya ce annabi ya ce shi kuma tadlisi ha'incin mai ruwaya ne ya amfani da an ko anna ko siffanta malami da siffan da bai shahara da ita ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace male ce wa qala Tirmidhi Tirmidhi ya fada akiba dhikru zalika da ya ambaci wannan sai ce wa hadisu Hafs ibn Giyas wa Ubad ibn Awwam asahu wadannan ruwayoyi guda biyu malam Tirmidhi ya ce to sun fi inganci yani an al-Hajjaj wadanda suka yi ruwaya daga Hajjaj an makahulin an abi shimalin an abi ayyub kaji hanyar da aka ce tafi inganci har yanzu abu shimal da shi ke cikin ta wa hassana al-haditha al-imam Tirmidhi Malai ya ce al-Imam Tirmidhi ya kyautata wannan hadisi ba'da an saqahu bayan da ya kawo hadisin fa qala ya ce hadisi Abi Ayyub hadisun hasanun garib ya ce hadisin Abu Ayyub hadisi ne kyakkyawa da yazo ta hanya daya fa ta'aqqabahu Sheikh Nasir rahimahullah sai babban malami a Sheikh Muhammad Nasir Dinar Albani ya ci gyaran shi ya ce hadisi Abi Ayyub hadisun a cikin Irwaul Galil yace fa qala wa alayhi alqawl at-Tirmidhi fi hadisihi haza hasanun ghayru hasan yace maganar Tirmidhi ya fadi kan wannan hadisi cewa hadisi ne mai kyau yace a kashin gaskiya wannan hadisi ba hadisi bane hasan ko mun ga wannan da kyau ko ba hadisi bane hasan kwata kwata bai tabbata ba mallai yace wada afahu al-Albani Albani ya raunata wannan hadisi a cikin Irwaul Galil a juz'in farko a lamba na 116 wa fi da'iful Jami' a cikin kuma littafin da fi da'iful Jami' malai ya raunata wannan hadisi a lamba na 760 Abu Ayyub al-Ansari huwa Khalid ibn Zaid ibn Kulayb shi Abu Ayyub al-Ansari sunan shi Khalid dan Zaid dan Kulayb sahabiyun mashhur shahararren sahabi ne rawalahu sitta dukkanin malamai guda shida dake riwayatan hadisi Bukhari Muslim Nasa'i Abu Dauda Tirmidhi da Ibn Majah to duk sun ruwaito hadisin shi mutawaffa sanata 50 wanda ya rasu hijira da shekara 50 wakila ba'da hawa suka ce a ya dan gota shekara 50 bayan hijira ya rasu kun gano wannan kenan ya rasu da rasuwan annabi da shekara 40 kenan Allah ya sa mu dace qala al musannif rahimahullah marubucin wannan littafi a Sheikh Shu'aib Isma'il ibn Abi Bakar Allah ya ji kanshi yace khayr annabi ya ce wa anhu alayhi salatu wassalam azza Allah ya ce khayrun nikahi aisaruhu mafi alkhairin aure shine auren da aka sawwaka shi wannan hadisi yace 91 kenan rawahu Abu Dauda Abu Dauda ya fitar da shi qultu malai yace hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu Abu Dauda Abu Dauda ne ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2117 fi nikah a littafin da ke bayani kan aure babu fi man tazawwaja wa lam yusammi sadaqan hatta mata karkashin babin da ke bayani akan mutun ne yaje aure to ba ambaci sadakin ba har ya mutu sannan sai aka zo aka yi bayanin sadaki to ya hukuncin haka yake kun gano wannan za ya yi aure haka an yi aure sai nan gaba sai a zo a maganar sadakin akhrajahu Abu Dauda ha malai ce qala Abu Dauda ya ce haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris az-Zahali wa Umar ibn al-Khattab qala Muhammad ya ce haddathana Abu al-Asbagh الجزري عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم خالد بن ابي يزيد عن زيد بن ابي انيس عن يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لرجل النبي ne yace mu wani mutum fa zakar al hadis kun ji asalin hadisin a cikin sunan abi dauda summa qala Abu Dauda da Abu Dauda ya kawo wannan hadisi sai ce wa zada Umar ibn al-Khattab a cikin ruwayan sayyidina Umar dan Khattab ya ce wa hadisuhu atammu min awwal al-hadis ruwayan nan na Umar ya fi cika da ƙarin bayani akan hadisin da ya gabatar a cikin sunan Abi Dauda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ce khairun nikah aisaruhu mafi alkhairin aure shine auren da ya zama al'amarin dawainiyin shi ya zama da sauki matuka summa adafa qa'ilan sannan ya biyo baya da bayani da cewa ya khafu an yakuna hazal hadis munzalika zai iya yawa wannan hadisi zurushi akai li'anna al'amra ala ghairi haza saboda al'amarin fa ba haka yake ba qultu hazi ziyadati lati zada ha Umar ibn al-Khattab qad taba'ahu alaiha yace al-Imam Ahmad bin Ali bin Muslim al-Ambari Abu al-Abbas ya mara murwayan cin na Umar baya wa huwa thiqatun wa thaqahu ad-Darqutni wa ghayruhu mutumin kirki ne da al-Imam Darimi da wani shi suka amince da shi akhrajahu at-Tabarani fil Awsat al-Imam at-Tabarani ya fitar da ruwayan shi a cikin Awsat lamba 724 yace haddathana Ahmadu haddathana Asbagi al-Harrani حدثنا محمد بن سلمة أم محمد بن إسحاق أن يزيد بن أبي حبيب أن أبي خير أن أبي الخير أن أقبة بن عامر مرفوعا وهذا سند صحيح لولا الخوف من تدليس ما لكي ون إسنادي إنغان تتشيني بند أنا جنس أوران بارون تدليسا شاكينش تدليس هو ابن إسحاق يعني محمد بن إسحاق مدلسيني kuma yace an Yazid ibn Abi Habib dama mudallisin yace an ana tsoran an ana shi ko fa innahu an ana malici yayi an ana a ciki yace an wa abul khair shi ko abu khair huwa marsad ibn Abdullah al-Yazni sunan shi marsad dan Abdullah al-Yazni wal hadith sahihun malici wal hadith wannan hadisi sahahu sheikh Albaniya inganta shi fi Sahihul Jami a cikin Sahihul Jami a lamba na 3300 kun gano wannan da kyau ko mana hadisin akwai hanyar da ta zo inda mallan ye sarraha da ta hadis yace haddasana madadan an ana hadisi ne ingantacce ina fatan mun gano wannan da kyau zamu zo zamu karanta ruwayan baki daya yanda asalin hadisin ya taso shi yasa mafi alherin aure shine auren da dawainiyen shi ya zama da sauki duk wasu abubuwa da ake shigo cikin aure da su ko abubuwa ne wanda ba su da amfani kuma suke haifan ma aure da matsaloli ai ta kokarin daidaita al'amarin shi ke daidaituwa saboda mutane sun dauki abin da zafi sun dauki abin da wahala wanda wannan ba daidai bane Allah ya sa mu dace qala al musannif rahimahullah marubucin wannan littafi Allah ya ji kanshi yace wa anhu alayhi salatu wassalam daga annabi yake cewa min yumnil mar'a ya daga cikin albarkan mace tashilu amriha ida ce wanda aka sauwake al'amarinta ma'ana ita ba ta da al'amari su tsanani wajen aurenta da wainiya wajen zamantakewa da ita wal halin yane na dabi'a da gudanarwa to wannan yana daga cikin abin da ke nuna cewa mace mai albarka ce mace mai alkhairi ce mace madaukakiya ce wa qillatu sadaqiha sannan kuma sa mata sadaki dan kadan amma yanzu har yanga da gasa yake ni sadaki na kaza ne to kaga wannan yana nuna cewa alheri da albarka da daukaka sun yi karanci anan saboda an ba an tsawwala abin da bai kyautu da tsawwala shi ba Allah shi kyauta wannan hadisi shine 92 akhrajahu ibn Hibban ne ya fitar da shi qultu malaki bo yace hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa akhrajahu ibn Hibban ya fitar da shi a lamba na 495 min tariqi Usama ibn Zaid an Safwan ibn Sulaim an Urwa an Aisha marfu'an wa isnaduhu la yanzilu an darajatil husn insha Allah wannan hadisi malai yace Usama dan Yazid daga Safwan dan Sulaim daga Urwa daga Aisha sai malai ce duk inda kai aka komo da wannan isnadi ba zai gaza darajar cewa isnadi ne kyakkyawa ba illa annahu lam yata'ayyan li Usama ibn Zaid haza ce sai dai duk binciken da yayi bai gano wannan kun gano wannan Usama dan Yazid ba wa huwa Usama ibn Yazid al-Laysi maulahu a huwa Usama ibn Yazid ibn Aslam Al-Qurashi al-Adawi kun gano wannan malai ce ko shine dai Usama dan Zaid dan Aslam al-Qurashi al-Adawi wakilahuma yarwiyani an Safwan ibn Sulaim so duka waɗannan mutum biyin Usama dan Zaid al-Laysi maulahum da Usama dan Zaid dan Aslam al-Qurashi al-Adawi duk suna yin karatu a wajen malamin su Sulaim an Safwan dan Sulaim mun gane malai yake cewa warawa an kilehima Abdullahi ibn Wahhab. Duka su biyun kuma Abdullahi ibn Wahhab ya wayo ruwaya daga wajensu. Wal awwal saduq, shi na farkon mutumin kirki ne. Wasani da'if, na biyun da'ifi ne. Min qibla hibzihi, ya da matsala a bangaren haddan shi. Akwai abu guda biyar da ke lalata hadda, su wal hibzi, mukhalafatu sikat, alwahamu, sai kuma fushil ghalat, sai kuma me alwaham, fushil ghalat, kasatul ghafla, sai su wal hibzi, sai me mukhalafatu sikat, ababe guda biyar, kowane daya ka ci karo da shi cikin mai ruwaya, to yana haifar da matsala. To sai malai ce ta bangaren haddin shi ne aka samu matsala. Fa in kana al-awwal wa huwa Usama ibn Zaid al-Laythi fal hadith hasan insha Allah. In ta ruwayan na farkon ne, mana Usama dan Zaid dan Lays maulahum din can, to wannan ruwaya kyakkyawa ne in Allah ya so. Wa in kana sani, in ko ta hanyar nabiyin ne, wa huwa Usama ibn Zaid ibn Aslam al-Adawi fal hadith da'ifun, hadisin da'ifi ne. Wallahu a'lam, malai ce Allah madaukin sarki shine yafi kowa sani. Wa qalqal al-Haythami, ta mal Imam al-Haythami ya fadi fi majma'iz zawaid, a cikin littafin shi mai suna Majma'uz Zawaid a mujalladi na 4 a lamba na 516 aqbal hadis, da ya kawo hadisin a ƙarshe sai ya ce rawahu Ahmad wa rawahu Tabarani fi Sagir wal Awsat. Al Imam Tabarani ya fitar da shi a Mu'jamul Sagir da Mu'jamul Awsat, wa qala fihi ma an Urwa fa aqulu, malace sai yace innam, malace innam min awwali shu'umiha an yakthura sadaquha, yake cewa inna min awwali shu'umiha, yana daga cikin farkon shu'umcin da zai kama mace, bala'in farko da za a kuka da shi game da ya mace, an taksura sadaqaha, tun daga wajen sadaki a tsula mata sadaki. Kun gano wannan? To malai yake cewa wa fi isnadi Usama ibn Zaid ibn Aslam wa huwa da'if, wancan nabiyin kenan ko. Wa qad wasaqahu wa baqiyatu rijal Ahmad sikat. Qultu, wala yace fa in kana kama qala al-Haythami, in wannan maganan ya tabbata kamar yanda Haythami ya fadi, fala shakka anna hadha mimma yudha'afu al-hadith, to wannan yana daga abin da zai raunata hadisin, li anna Usama ibn Zaid ibn Aslam hadha qad qala fihi Ahmad, saboda shi wannan nabiyin Imam Ahmad yace munkarul hadith, mutum ne wanda in ya roto hadisi ba a karba. Wa qala ibn ma'in laysa hadithuhu bi shay'in, shi hadisin shi ba wani abu bane da za a dauka a tituya da shi, watsi za a yi da shi. Qultu, wa qad jazama Sheikh Shu'aib fi ta'liq ala sahih ibn Hibban, Shu'aib al-Arna'ut yayi ta'liqi cikin sai na Ibn Hibban da ya fitar a mujalladi na 9 lamba na 405 taba'at ar-risala bi anna Usama ibn Zaid al-Laysi, yace Usama dan Zaid ne al-Laysi ba na biyun bane na farkon. Wa hasana isnaduhu, kuma ya kyautata isnadin shi. Walhamdulillahi ala tawfiq, mun gode ma Allah da ya datar da mu magana cewa ruwayan na malamin farkon ne wanda ruwayan za ta zama hasana, ba ruwaya na biyu wanda mai rauni ya ruwaito wanda ruwayan za ta zama da ifiya ba. Wa qada kuntu katabtu ta'liq as-sabiq qabla an asila ila tahqiq ash-shaykh, malaice wannan bayanin da ya gabatar na takhriji, kun ga ƙarshe ya ce wallahu alam, yayi shi ne kafin ya samu wannan bayani da babban malami Shu'aib al-Arna'ud yayi, to da ya samu wannan ne shine sai ƙara wannan bayanin da muke karantawa yanzu. Kuna gane wannan da kyau ko? To sai ya ce fajazahu Allahu khairan, Allah ya saka malan da alkhairi. Wa inni anqula kalamuhu huna bil harfi li ahamiyatihi, yace anan barin kawo muku maganar shi dalla dalla yanda ya fade ta, da yace isnaduhu hasan, isnadun wannan ruwaya kyakkyawa ne, Usama ibn Zaid wa huwa Laysi, warawalahu muslimun fi shawahid. Muslim ya rawaito hadisin a cikin shawahid wa huwa hasanul hadis, mutum ne wanda in ya rawaito hadisi hadisin shi na zama hasan. Wa qadilta basa amruhu an al-haythami, sai ce amma al'amarin shi ya rude ma al-imam al-haythami fi majma'iz zawaid, cikin majma'uz zawaid a mujalladi na 4 lamba na 255. Fazannuhu Usama ibn Zaid ibn Aslam al-Adawi ad-da'if, sai ya dauki malamin canne na 2 wanda aka ce mana mai rauni ne. Akhrajahu aidan Ahmad, Ahmad ya fitar da wannan hadisi a lamba na 24522. Hakim ma ya fitar da shi a lamba na 2739. Tabarani a cikin Awsat a lamba na 3612. Wajawwada isnadahu al-Iraqi, al-Imam al-Iraqi ya kyautata isnadin shi fi Mughni al-Asfar a juz'i na 2 shafi na 40. Wa hassanahu Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani ya kyautata wannan hadisi fi Sahih al-Jami' a cikin Sahih al-Jami' a lamba na 2235. Allah ya saka musu da alkhairi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.